الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Litinin 6 ga watan Zulhijja shekara ta 1438 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 28 ga watan 8 shekara ta 2017. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Ash-Shaykhul Imam Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau ba laifi, idan da tambayoyi suna iya gabata, wata ƴan'uwa na tambaya, shin haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hanin goge haƙora da gawayi? A taƙaice, ban san wani dalili da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi hani game da goge haƙora da gawayi. Kuma asali game da goge haƙora, mutum yakan goge haƙoransa ne da duk abin da zai kusan masa da duk wani datti. Don haka kuma daga cikin abin da ya fi fa’ida, wato shi ne goge haƙora da iccen aswaki, kamar yadda yin aswaki sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ibada ce mai zaman kanta, wanda kuma na daga cikin abin da ke nuna mana mahimmanci game da aswaki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya lazince shi, ya nace a kansa yau da gobe. Kamar yadda hadisi ne ingantacce, idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita, idan ya dawo gida, farkon abin da ake tiryen shi da shi shine aswaki. Kuma haka hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a ƙasan matashin kansa akwai aswaki, ko da dare ya falka ya dan juya, to sai ya dauki wannan aswaki ya goge haƙoransa. Don haka a cikin hadisi ingantacce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke nuna mana matsayin yin aswaki ya kusa ya zama wajibi. Ba komai ba ya hana a wajabta mana shine jin tsoron kada abin ya nauyaya akan al'ummarsa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Kamar yanda yake cewa, laula ana ashuka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Maza Allah yace, ba dan kada na tsananta ma al'ummata, maza Allah yace da na umarce su da yin aswaki a lokacin kowace arwala. Haka hadisi ne tabbatacce yake faɗa, yake cewa, laula ana ashuka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sala, wancan na farko ma a kulli wudu. Laula ana ashuka ala ummati la amartuhum bisiwaki ma a kulli wudu. Na biyun, laula ana ashuka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sala. Maza Allah yace, ba dan kada na tsananta ma al'ummata, da na umarce su da yin aswaki a lokacin kowace sallah. Ma'ana, idan an tada iqamar sallah, kenan kafin limami yayi takbiratul ihram, mutum ya dan huddo aswaki ya dan goge haƙoransa, ma'ana lokacin da za a yi sallah. Waɗannan hadisai suna nuna mana mahimmancin yin aswaki. Kuma hadisi ne tabbatacce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na nuna mana cewa yin aswaki yana kunshe da fa'ida guda biyu. fa'ida ta farko shine tsarkake baki, fa'ida ta biyu samun yarda ta Ubangiji subhanahu wata'ala, kamar yadda yake cewa as-siwaku mutahharatun lil-fam sai ya ce mardatun lil-rabb aw kama qala, yin aswaki na tsaftace baki kuma na janyo ma bawa samun yarda ta Ubangiji subhanahu wata'ala. Don haka akwai lokacin da aswaki yake karfafa, wanda bayani ya gabata shine na farko lokacin da mutum zai yi arwalla, na biyu lokacin da za a tada sallah, na uku lokacin da mutum zai yi karatun alqur'ani, haka lokacin da mutum ya farka daga bacci. Duka waɗannan lokuta ne da lokacin da bakin mutum ya canza, waɗannan lokuta ne wanda ake buƙatar mutum ya yi aswaki. Don haka dai a takaice, gawayi abu ne wanda yake halak. Idan ka ce baya halatta yin aswaki da gawayi, dole sai ka kawo dalilin da ya hani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A takaice dai ni ban san ba wani dalili wanda ya hani akan haka. Tambaya ta biyu, ɗan'uwa ke cewa menene bambanci tsakanin waɗannan lafuzza guda biyu, wanda kowane lafazin ibada ce mai zaman kanta. Lafazi na farko shine al-khawf, na biyu shine al-khashiya. Menene bambanci tsakankanin su, wanda a yaren Hausa gaba daya idan aka ce al-khawf sai a ce tsoro, in aka ce al-khashiya sai a ce tsoro, kamar yadda yake fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, kada ku ji tsoron su, ku ji tsoro na in har kun kasance mu'minai ne da gaskiya. Haka kuma yace innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama, ku san da cewa daga cikin bayin Allah malamai kadai su ne suke jin tsoron Allah, kamar yadda yake fada innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabeer. To bambanci tsakanin lafazin al-khawf da al-khashiya, kamar yadda malamai suka yi bayani, idan aka ce al-khawf an gane ku, wato idan aka ce al-khawf yawa, idan aka ce al-khawf kenan shine suke cewa huwa al-khawful musmiru lil-harbi min al-maqum, wato jin tsoro, kudirce tsoro wanda ke fa'idantar ma mutum guje ma abin da yake jin tsoro. Kamar misali, mutum ya kudirce a zuciyarsa jin tsoron abin da zai sa ya guje ma abin da yake tsoro. Kenan shine in aka ce kenan al-khawf, sai ka ce huwa al-khawful, idan aka ce al-khawf kenan shine suke cewa wato huwa al-khawful musmir lil-harb min al-maqul, kenan tsoro wanda yake haifar ma mutum guje ma abin da yake so. Kuma shine ake kira da ar-rahba, idan aka ce ar-rahba ma'anar sa dai da al-khawf. Amma idan aka ce al-khashiya, suka ce huwa al-khawful mabni wa 'ala al-ilmi bi 'azmati man yakhshahu, shine jin tsoro wanda ake gina shi akan sanin wato girman shi wanda ake jin tsoro. Kenan mu gane shi, in aka ce al-khawf tsoro, to shine mutum ya kudirce tsoron abu a zuciyar shi tare da guje ma abinda mutum yake tsoro. Shi kuma in aka ce al-khashiya, jin tsoron abu kuma tare da kudirce girman shi wanda kake jin tsoro. Don haka ba wanda ya san girman Allah sai malamai, kamar yadda yace innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama, kaga bai ce ba innama yakhafu Allaha min ibadihi al-ulama, saboda shi al-khashiya suka ce huwa al-khawful mabni 'ala al-ilmi bi 'azmati man yakhsha, kenan tsoro wanda ake gina shi akan sanin girman wanda ake jin tsoro shine Ubangiji subhanahu wata'ala. Amma in aka ce al-khawf kenan huwa al-khawful musmir lil-harb min al-maqu, shine tsoro wanda yake haifar ma mutum guje ma wato abin da yake jin tsoro, ka guje masa abin da kake jin tsoro, ka guje masa. Don haka kaga shi al-khawf yakan kasance kala biyu ne, akwai al-khawful jibilli ko kace al-khawful tabi'i, sannan kuma akwai al-khawful ta'abbudi. An gane ko? Akwai tsoro wanda yake na dabi'a, sannan kuma akwai tsoro wanda yake na ibada. yanzu misali jin tsoron kada wuta ta kona ka, wannan dabi'a ce wanda Allah ya dabi'antar da ni. Idan kaga zaki ko kaga damusa, guje musu zakai, wannan tsoro ne na dabi'a. Ko idan kaga maciji, guje masa zakai, wannan tsoro ne na dabi'a. Don haka Annabi Musa alaihi salam lokacin da ƴan daban Fir'auna suka saki wannan sanduna suka zama macizai, jiya da baya ya ji tsoro. Ubangiji ta'ala ya ce masa la takhaf inni la yakhafu ladayyal mursalin. Ubangiji ta'ala ya ke ce masa kada ka ji tsoro, ya ce domin ni abuna manzanni ba sa jin tsoro. Kamar yadda a can cikin suratu Taha ta yi fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa qulna la takhaf innaka antal a'la. Kaga wannan ana kiran shi al khawfu jibilli, ko ka kiraye shi al khawfu qabili. Shi wannan tsoro ba abin zargi bane, duk abin da zai cutar da kai dan ka guje masa, to baka zo da abin zargi ba. Amma ba a buƙatar mumini ya zamanto matsoraci, duk abin da ka gani zaka guje masa. Lalle duk abin da aka tabbata mai cutarwa ne dan ka guje masa, to wannan ba laifi bane, shine ake kira da alkhawf. Sannan kuma akwai alkhawfu ta'abudi, tsoro wanda yake na ibada. Kamar misali tsoro na ibada shi kuma wannan baya halatta ka sarrafa shi ga wani, kamar jin tsoron wanda zai iya cutar da kai, ya dora maka rashin lafiya ko ya talautar da kai. To in ka ji tsoron cewa wani zai iya maka magani, ko zai iya haukata ka, ko zai iya talautar da kai, to wannan ka dauki ibada ka sarrafa ta mahallin da bai dace da ita ba. Idan mutum yayi haka akan sani, to wannan ya zama mushriki wal iyazu billahi. Dan haka Ubangiji ta'ala ya ce fala takhafuhu wa khafuni in kuntum mu'minin. Kar ku ji tsoron su, ku ji tsoro na in har kun kasance mu'minai ne da gaskiya. Dan haka in aka ce al-khashiya kenan shine jin tsoro, wato shine jin tsoro tare da kudirci girman wanda ake jin tsoro. Kenan mutum kenan jin tsoro wanda ake gina shi akan sanin girman wanda ake jin tsoro. Dan haka yake cewa kenan innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Haka kuma yace innal ladina yakhshawna rabbahum bil-ghayb. Lalle wadanda suke jin tsoron ubangijin su a hali wanda yake na fake, wanda kawai sai kai sai Allah zaka iya sheke ayarka, amma sanin girman Allah subhanahu wata'ala sai ya taka maka burki game da wannan aiki na sako. Dan haka Allah ya musu alƙawarin aljanna, yace lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Na gare su gafara ta musamman da lada mai girma ita ce aljanna. Kenan sauran tambayoyin sai darasi mai zuwa insha Allah. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wata'ala, wato mun tsaya karshen hadisi na Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, na faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya gama karanta Fatiha a cikin sallah, rafa'a sautahu, manzon Allah yakan daga muryarsa wa qala amin, manzon Allah sai ya ce amin. Kamar yadda bayani ya gabata, wannan hadisi yana karantar da mu cewa fadar amin wato sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma abin da yake sunna shine daga sauti, mutum ya daga muryarsa a lokacin da zai fice amin. Kuma a magana mafi rinjaye ba bambanci tsakankanin limami da mamu. Kamar yadda mamu za su ce amin, haka shi ma limami na fadar amin. Sabani ga malaman Malikiya, su sun tafi akan cewa mamu su kadai za su ce amin idan liman ya ce walabbalin, suka ce amma shi liman ba zai ce amin ba. To da me za mu maida musu martani da wannan hadisi, tunda anan Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya gama karanta Fatiha rafa'a sautahu, sai ya daga muryarsa wa qala amin, yace amin. Shin anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mamu ne ko limami ne? Shine limam. idan ya gama karanta Fatiha ya ce wala dallin manzo Allah sai ya daga muryar sai ya ce amin. To dan haka su malikiya sun kafa hujja ne da wannan hadisi ingantacce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza qala li imam ghairil maghdubi alaihim wala dallin faqulu amin. Idan limami ya ce ghairil maghdubi alaihim wala dallin, manzo Allah ya ce ku ce amin. Suka ce kaga anan da mamu ake magana, su aka ce su ce amin, dan haka liman ba zai ce amin ba. To sai aka ce musu ai ga wani hadisi wanda ke nuna cewa shi ma limami na yin amin kamar yanda mamu suke yi. Hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idza ammana li imamu fa aminu fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Manzo Allah yace idza ammana li imamu, idan limami yace amin, manzo Allah yace fa aminu, kuma ku ce amin, domin duk wanda aminkin sa ta yi dace da ta malaiku, manzo Allah yace za a gafarta masa abin da ya gabata na zanuban sa. To yaya za ku yi da wannan hadisi? Sai suka mishi tawili suka ce ai abinda ake nihi idza ammana li imamu idza balaga mahallat ta'min, in ya kai mahallin da ake cewa amin. Kamar yanda in aka ce ash'ama ya tafi Sham, idan aka ce ai mana ya tafi Yaman, idan aka ce amna ya sauka Amina. An gane ko? Suka ce idza ammana li imamu, ma'ana idza balaga mahallat ta'min, in ya kai mahallin da ake cewa amin. Minene mahallin? Shine wala dali, kinan fa aminu, kuma ku ce amin. To dan haka sai wannan hadisi ya zamanto martani ne akan su ba yanda za su iya da shi. Gaya anan Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya gama karatun Fatiha manzo Allah yakan daga muryar sa wa qala amin, manzo Allah ya ce amin. Bugu da ƙari malikiya suka ce ita amin kin su ma mamun in za su faɗa ba bayyanawa ba za su yi, a ɓoye za su yi ta. Sai dai su ce amin a ɓoye ba za a bayyana ba. To menene hujjarku? Suka ce yo ai amin addu'a ce, ita kuma addu'a ai an so koye ta. Kamar yanda yake cewa ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya, suka ce ai addu'a ce, addu'a ku so ake a ɓoye ta. Wannan hadisi bugu da ƙari sai ya zamanto martani a kansu tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muryar shi yake dagawa. Kaga maganar koyewa kenan bata taso ba. Har ma wani hadisi wanda yake tabbatar da yanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke daga muryar su game da fadar ayi, sai ya kai masallaci yana gunsa. Kaga ko sai ya kai masallaci yana gunsa. To dan haka dai fadar amin sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ba bambanci tsakanin limami da mamu, gaba ɗayan su kowa zai fada. Kuma sakamakon duk wanda amin kin sa ta yi dace da ta malaiku, shine za a gafarta masa abin da ya gabata na zanuban sa, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada mana wato idan kuka ce amin, lokacin da kuke fadar amin, mala'ikun da suke cikin sama su ma suna cewa amin, da mala'ikun da suke halartar wannan ibada su ma sukan ce amin. Manzo Allah ya ce to idan aka yi dace aminkin ku ta yi dace da ta mala'iku, kun faɗa tare a lokaci guda, manzo Allah ya ce za a gafarta muku zunubin. Kenan duk wanda aminkin sa ta yi daidai da ta mala'iku, manzo Allah ya ce za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubin sa. Shin shi liman baya buƙatar a gafarta masa ta aminkin shi ta yi dace da ta mala'iku? Shi ma yana buƙata. Kenan don haka kuma game da shi lafazin amin, kamar yanda bayani ya gabata, a yare wanda yake na larabci fuska biyu kake da alhamza kin, za ka iya mata kasur ka ce amin amin ba tare da kaya sha alhamzar ba. Fuska ta biyu kamar yanda ya zo kuma a shar'ance a cikin nassin shine alhamzar za ka mata madda, kenan ka ce amin amin. idan kace amin ko kace amin ma'anarsa ya ubangijinmu ka karbo addu'ar mu ya Allah ka karbo addu'ar mu istajib du'ana ya rabbana ya ubangijinmu ka karbo addu'ar mu domin addu'a ce muka yi tun daga fadarsa ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka tabbatar da mu akan tafarkin ka wanda yake mekekke shine musulunci siratal ladina an'amta alaihim tafarkin wadanda ka jaddada ni'imarka akan su shine minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin ghayrul maghdubi alaihim ba tafarkin wanda kai musu fushi sune yahudu wala dallin ba tafarkin batattu wanda suka kauce ma tafarki na gaskiya sune ƴan mushaf ba su ba to wannan addu'a da muka yi shine a karshe sai aka sunnanta mana mu ce amin ya ubangijinmu ka karbi wannan addu'a ta mu don haka dai kuma akwai kuskure game da fadar amin kamar yanda muka yi fadakarwa wanda zai ce amin idan ka ce amin to ma'ana ta canza idan ka ce amin abinda ma'anar ta kunsa shine ka ce kasidina ma'ana masu nihi kamar yanda can ubangiji ta'ala ya ce wala aminal baitul haram kenan alhammimun kin ba a yi mata shadda ba za ka ce amin sai dai ka ce amin amin kuma kamar yanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa a karkashin wasu hadisai da suka inganta ana buƙatar ya zamanto mamu su dan yi latti limami ya fara fada sannan su su biyo baya tare da cewa wasu nusus din kuma sun nuna cewa mamu ba za su rigayi limami amma ya kasance tare za su fara fada to amma wancan nassi yana nuna cewa ka dan yi latti mamu ya fara wannan liman ya dan fara fadar amin sannan kuma ku yi da sata ne قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لا استطيع ان اخذ من القران شيئا فعلمني ما يجزئني منه فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم ما لم الله يجكنسا نفدا wato wannan hadisi ne na Abdullahi ibn Abi Aufa Allah ya kara masa yadda na fada cewa ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inni la astati'u an akhudha min alqur'ani shay'a yace ya rasulullahi ni fa bana iya wato daukan wani abu daga cikin alqur'ani ma'ana har yanzu na kasa koyon wani abu daga cikin ayoyi na alqur'ani wannan yana nuna mana sabon musulunta ne don haka ya kawo kukan sa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni la astati'u an akhudha min alqur'ani shay'a yace ni ba na iya daukan wani abu daga cikin alqur'ani ma'ana har yanzu ban haddace komai ba sai yace fa allimni ma yujzi'uni minhu yace ya rasulullahi koyar da ni abin da zai wadatar da ni game da alqur'ani ma'ana idan zan yi sallata koyar da ni abin da zan fada a ciki wanda zai tsaya matsayin karatun alqur'ani fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi kul subhanallahi walhamdulillahi ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الله yace ka fadu wannan jumloli ma'ana wannan kalmar kenan kace subhanallah sarki ya tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala game da duk abin da bai dace da shi ba lafazin subhana ismu masdar ne, ismu suna ne wanda ya tsaya matsayin wato masdar, kenan mansubun ne alal masdariya, kenan anan kamar kace ne wato subhatullah tasbihan, na tsarkake ubangiji subhanahu wata'ala tsarkakewa game da duk abin da bai dace da shi ba. An gane ku, duk abin da ake jingina masa na aibi da tawaya, to shine ma'anar at-tasbih, kenan tsarkake ubangiji subhanahu wata'ala. Shine malamai suke cewa at-tanzihu wannan at-tamjidu wat-tanzihu amma la yaliqu bihi subhanahu wata'ala. Idan aka ce at-tasbih shine girmama ubangiji subhanahu wata'ala da tsarkake shi game da duk abin da bai dace da shi ba, kenan ma'anar subhanallahi, tsarki ya tabbata ga ubangiji game da duk abin da bai dace da shi ba. Sai yace walhamdulillahi, wato dukkan wani dangi na yabo cancanta ne ga Allah subhanahu wata'ala a sama ko a ƙasa, a duniya ko a lahira. Idan aka ce alhamd shine athna'u 'alal mahmudi bi jami'i sifatihi wa af'alihi, wato kyautata yabo, wato kyautata yabo ga wanda ake yabo da kyawawan sifofinsa da ayyukansa. An gane ko? Shine ma'anar alhamd, kenan ka yabo abu wato da sifofi da ayyuka waɗanda suke kyawawa, shine ma'anar alhamdu kenan. Da kace walhamdulillah shine kace dukkan wani dangi na yabo, wato cancanta ne ga Allah subhanahu wata'ala. Allahu anan lilistihqa, ma'ana duk wani yabo anan duniya ko a lahira, a sama ko a ƙasa, to ubangiji subhanahu wata'ala shine ya cancance shi. Sai yace wala ilaha illallah, kuma babu wani abun bauta busa cancanta da gaskiya face Allah da ya halicci halittu. Lafazin al-ilah shine al-ma'bud, shi kuma idan aka ce al-mawannan al-ma'bud, kenan yakan iya zamantowa al-ma'bud bil haqq ko ya zamanto al-ma'bud bil batil, kamar yadda mushrikai suke ambaton gumakansu da cewa aliha alloli, to ubangiji ta'ala shine al-ma'bud bil haqq, abun bauta da gaskiya. Don haka ita wannan la malamai suke cewa nafiya ce lil jins, ilaha shine ism ɗinta, don haka kuma khabar ɗinta mahzuf ne. Me zaka kaddara sai ka ce haqqun, ko kuma ka ƙara ba'un ka ce bi haqqin illallah, kenan la ilaha haqqun illallah, ko kuma la ilaha bi haqqin illallah. Babu abun bauta busa cancanta da gaskiya sai Allah da ya halicci halittu. Don haka idan ka kaddara ka fassara la ilaha illallah, la khaliqa illallah, wala razika illallah, wala, an gane ku, to wannan ka fassara la ilaha illallah da wani bangare wanda yake nata, amma baka bata ma'anarta ba wanda take cikakka. Ma'anar la ilaha illallah, ma'anarta cikakka shine la ma'budu bi haqqin illallah, kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa a can cikin suratul hajji da suratul luqman, zalika bi anna allaha huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna allaha huwa al-aliyyul kabir, a can cikin suratul hajji, zalika bi anna allaha huwa al-haqq, domin ku san da cewa ubangiji ta'ala shine abun bauta na gaskiya. Sai yace wa anna ma yad'una, lalle duk abinda mushrikai suke bauta ma min dunihi kuma bayan Allah huwal badi, ƙarya ce domin musu cancanta ba a bauta musu. Sai yace wa anna allaha huwal aliyyul kabir, ubangiji ta'ala shine madaukaki wanda ke sama da kowa da komai, wanda ya daukaka da zatinsa, ya kuma lamarinsa ya daukaka, kuma sannan shi yake sama bayan shi da rijaye. Sai yace al kabir, kuma shine mai girma. Don haka shine yace wala ilaha illallah, babu abun bauta kusa cancanta da gaskiya face Allah da ya halicci halittu. Wallahu akbar, Allah shine mafi girma, shike sama da kowa da komai, babu wani abu mai girma sama da shi. Domin lafazin akbar ismu tafdil, akbar mafi girma, idan kace kabir mai girma kenan babba, amma in kace akbar mafi girma kenan. Shine yace wallahu akbar, ubangiji ta'ala shine mafi girma. sai ya ce wala haula, wato babu juyawa ga barin saba ma Allah, wato sai da kiyayewa ta Ubangiji. Lafazin haul shine al-qudra, an gane ku? Al-qudra kenan wala haula, babu yanda bawa zai juya game da saba ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai da kiwo na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da tsaransa. Karfinka da wayanka da dubararka yayi kadan ya nisanta ka game da sabon Allah, sai idan Allah ya baka tsaro da kariya. Don haka in kaga ka nisanci ayyuka na sabo, to karka ga cewa wani wayanka ne da wata dubararka, a wannan dace ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shine ya baka tsaro da kariya. Gani ko? Shine yace wala haula, babu juyawa gabarin saba ma Allah, sai ka ce illa bi ismatillahi, sai da samun kiwo da tsaro na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wala quwwata, babu wani karfi akan yi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba'a, kinan illa billahi ay illa bi tawfiqillahi, sai daga mankatar na Ubangiji. Ba yanda za a yi bawa waye shi da dubarar shi su ba shi damar da zai ma Allah da'a sai idan Allah ya masa dace. Kenan anan bawa ya kubuta game da wayansa da karfinsa da dubararsa, ya maida lamarinsa gaba daya zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wa ufawwiqu amri ila Allah, inna Allaha basirun bil ibad. Don haka shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana idan bawa ya ci alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin, sai ya ce majadani abdi, a wata riwaya sai ya ce fawwada abdi ilayya amrahu, bawana ya mika lamarinsa gabaɗaya zuwa gare ni. Shi ko haka ake bukata ya zamanto mumini ya mika lamarinsa zuwa ga Ubangiji. Idan kaga ka nisanci ayyuka na sako, sai ka gode ma Ubangiji, ba wani karfinka bane, ba wata dubararka bace, Allah ne ya baka tsaro da kariya, baka fada ba cikin wannan kuskure. Idan kaga ka aikata wani aiki na ibada, shi ma sai ka ma Allah godiya, ba wani tunaninka bane, ba wani karfinka bane, ba wani wayanka bane, dace ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hore ka akan wannan aiki na ibada. Shi ne yace wala haula, kenan babu juyawa, shine Hausawa suke cewa babu tsimi babu dubara, ma'anar mana ce ingantacciya, sai dai ba a fassara ba jumlar kamar yadda take. In ka ce wala haula, babu juyawa, kenan an ciro shi ne daga at-tahawul. In aka ce at-tahawul shine juyawa, babu juyawa ga barin saba ma Allah sai da kiwo na shi, sai da kiwo na urmi. Wala quwwata, babu wani karfi akan yin da'a ga Ubangiji illa billahi, sai da dace na Ubangiji subhanahu wata'ala, ai illa bi tawfiqillahi al-ali, madaukaki wanda ya kai gaya a wajen daukaka. Daukaka ta Ubangiji subhanahu wata'ala kala uku ne, kamar yadda ya gabata a darasinmu na tauhidi. Akwai uluwul zat, sannan akwai uluwul qahr, sannan akwai uluwul shan. Uluwul zat shine aya ta Al-Qur'ani ta tabbatar mana ar-rahmanu 'alal 'arshi stawa, ayoyi sun wuce a lissafa. Ubangiji ta'ala sai da ya ambata a wuri bakwai na cewa ya daukaka akan al'arshin sa, wannan kuma daukaka ce da zati shi, kamar yanda nan kuma kusa cikin muqaddima ta risala me ya fada cewa wa annahu fawqa 'arshihi al-majid bi zatihi, lalle Ubangiji ta'ala da zatin sa yana kan al'arshin shi mai girma, da zatin shi. Lokacin da aka samu wasu suna tawili cewa daukakar da yayi ba da zatin sa bane ba, to dan haka malaman ahadus sunna sai suke tabbatar da ma'anar shine wa annahu fawqa 'arshihi al-majid bi zatihi, sai yace wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi, kenan daukaka ta zati, wannan shine nau'i na farko daga cikin daukakar Ubangiji subhanahu wata'ala, da zatin shi yana kan al'arshin sa. Daukaka ta biyu uluwul qahr, shike saman kowa da komai da rinjaye, ma'ana kowa da komai, duk halittun da suke cikin samai da waɗanda suke cikin ƙasai, kokuwar kansu a hannun Ubangiji subhanahu wata'ala take, shi yake tuka bayan shi iyayen da yaso. Ma min dabbatin illa huwa akhizun bi nasiyatiha, inna rabbi ala siratin mustaqim. Dan haka yace wa huwa al-qahiru fawqa ibadi, wa huwa al-qahiru fauka ibadi ubangiji ta'ala shike sama da bayinsa da rinjaye kowa da komai a karkashin gudanar da mulki na ubangiji gudanar da mulki na ubangiji subhanahu wata'ala yake ma'ana ubangiji ta'ala shike sarrafa kowa da komai daukaka ta uku shine uluwu sha'an daukaka ta sha'ani da lamari dukkan wani al'amari na ubangiji subhanahu wata'ala madaukaki ne babu aibi babu kaskanci tare da shi to shine yace al-ali ubangiji wanda ya kai matuka a wajen daukaka al-azim wato mai girma al-imam ahmad da al-imam abu daud da al-imam an-nasa'i su suka rawaito wannan hadisi kamar yanda malam ya faɗa ibn hibban al-busti da al-imam ad-darqutni da al-hakim an-naysaburi sun inganta wannan hadisi a takeice hadisin ya inganta abinda hadisin yake karantar da mu abu na farko karanta fatiha a kowace raka'a daga cikin raka'o'in sallah wannan rukuni ne ga wanda yake da iko duk wanda ya iya fatiha to ya tabbata cewa a kowace raka'a daga cikin raka'o'in sallah karanta fatiha ya zama wajibi a kansa kamar yanda hadisi ya gabata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la salata liman lam yaqra' bi ummil qur'an babu sallah ingantacciya ga duk wanda bai karanta fatiha a cikin sallarsa to illa kasancewar ka'ida ta shari'a duk wani abu wanda mutum ya kasa to wannan al'amari yana sarriya kamar yanda suke cewa alwajibat tasqudu bil ajzi anha dukkan wasu abubuwa na wajibi sukan sarriya ga barin bawa in ya kasa kamar yanda ubangiji ta'ala ya aje mana ka'ida fattaqullaha mastata'tu ku ji tsoron ubangijinku ku tsara dokokinsa gwargwadon iyawar kamar kuma yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ma na haitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu duk abinda na hane ku game da aikata shi manzo Allah yace ku nisance shi duk abinda na umarce ku nace ku yi manzo Allah yace ku yi bakin gwargwadon ikon ku dan haka kuma ka'ida la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ubangiji ta'ala baya dora ma rai wani abu sai bakin gwargwadon iyawarta don haka anan duk wanda bai iya suratul fatiha ba to anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya nuna mana ga iya zikirin da ya dace ya yi sallah da shi idan ya iya subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah wallahu akbar tare da cewa malamai sun yi bayani suka ce idan mutum bai iya fatiha ba in aya ɗaya ta fi iya a cikin fatihar in bai iya fatiha gaba ɗaya to wannan ayar da ya iya ita ce zai yi ta maimaitawa ya yi sallah da ita bakin gwargwadon tsayuwar da zai yi in ma bai iya ba aya daga cikin ayoyin fatiha to in ya iya wata aya ta alqur'ani to ita zai yi wannan aya ita ce zai yi ta maimaita ta gwargwadon iyawarsa kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce faqra'u ma tayassara min alqur'an kamar yadda kuma a can hadisi da ya gabata manzo Allah ya ce masa maqra'a ma tayassara ma'aka min alqur'an suka ce in bai iya ba daidai da aya ɗaya ta alqur'ani to shine sai ya sauko wannan mataki kenan wannan zikiri sai ya in ma bai iya ba wannan zikiri gaba daya misali in la ilaha illa allah ita kadai ya iya to da ita zai yi sallah in ma fadarta ta masa wuya to yaran da yake ji sai a lakanta masa kalima ta girmama ubangiji subhanahu wata'ala da wannan kalima zai yi sallah kuma bugu da ƙari wannan yana nuna mana mahimmancin sallah idan mutum ya musulunta a yanzu to ba za a ce masa ba ya je ya ci gaba da zama sai in ya koyi fatiha sannan zai yi sallah da zarar lokacin sallah ya yi tashi zai yi sallah iya abin da ya iya na ambaton Allah subhanahu wata'ala wato da shi zai yi sallah waɗannan jumloli da malam ya zo wannan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana kasancewar jumloli ne waɗanda suke masu girma wanda sun kunshi tsarkake ubangiji subhanahu wata'ala game da duk wani aibi da duk wata tawaya a lokacin da kace subhanallahi ma'ana kace ka tsarkake ubangiji subhanahu wata'ala game da duk abin da bai dace da shi ba abin da ake jingina masa sannan kuma sai ka tabbatar da kishiyar haka shine kace dukkan wani dangi na yabo a sama ko a ƙasa a duniya ko a lahira cancanta ne ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ma'ana dukkan wasu sifofi na cika da batsewa da duk wasu ayyuka na kwarai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne ya cancance su. Sannan kuma jumla ta uku, sai ka kore masa abokin tarayya a cikin zatinsa da sifofinsa da ayyukansa da uluhiyyarshi da rububiyyarshi a lokacin da ka ce la ilaha illallah. Kaga a nan farko ka kore ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala abokin tarayya a cikin zatinsa, ka kore masa abokin tarayya a cikin sunayensa da sifofinsa, kuma ka kore masa abokin tarayya a cikin ayyukansa, kuma ka tabbatar da cewa shi ne Ubangijin da ya cancanta a bauta masa da gaskiya. Sannan sai ka ce Allahu Akbar, a lokacin da ka ce Wallahu Akbar, nan kuma ka tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato shi ne girma da ɗaukaka da cika da batsewa, ka ce shi yake sama da kowa da komai. Sannan kuma a ƙarshe, jumla ta ƙarshe, sai ka ce wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim, nan kuma ka kubuta game da girma wannan ƙarfinka, wato da dabararka, ka mai kalmarinka gaba ɗaya zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sannan wannan kuma yana nuna mana fadlar wato wannan zikiri, me yasa? Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsida shi matsayin karatun Fatiha, wanda Fatiha ita ce sura da tafi kowace sura girma da daraja da matsayi a gun Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin surorin Al-Qur'ani gaba daya. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, sura ce wanda Allah bai taba saukar da kwatancinta a cikin At-Taura ko Injila ko Zabura ko shi Al-Qur'ani gaba dayansa, babu sura da ta kai matsayin suratul Fatiha. Don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a nan sai ya tsida wannan zikiri matsayin suratul Fatiha ga wanda ne iya suratul Fatiha. Kenan wannan dalili ne wanda yake nuna mana wannan ambaton Allah ne mai girma, wanda ake bukatar mumini wato ya dace a kansa. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. متفق عليه. Wato Abu Qatada, Allah ya kara masa yadda, na faɗa cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli bina, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi mana sallah. Fa yaqra'u fi dhuhri wal asri fi rak'atayn al-ulayayn bi fatihati al-kitabi wa suratayn. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan karanta suratul Fatiha wato da sura biyu a cikin rak'o'i biyu na farkon nan, na farkon az-zuhr da al-asr, ma'ana rak'o'i biyu na farkon az-zuhr da al-asr kowace raka'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan karanta Fatiha da sura. Kar ka fahimci cewa a kowace raka'a bayan Fatiha sura biyu yake karanta, wa a'a, cai fa yaqra'u fi zuhri wal asri, manzon Allah yakan karanta a cikin sallah ta az-zuhr da al-asr bi rak'atayn al-ulayayn, a cikin rak'o'i biyu na farko bi fatihatil kitabi, da fatiha wa suratayn, wato da sura guda biyu kenan, da sura a kowace raka'a kenan, kowace raka'a fatiha da sura. Sai yace wa yusmi'u al-ayata ahyanan, wani lattin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan jiyar da mu wato aya, manzon Allah ya dan bayyana wata aya domin mu ji menene yake karantawa. Wani dawwilu rak'atul ula, yace ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tsawaita raka'a ta farko akan ta biyu kenan, ta farko ta kan fi ta biyu tsawo a sallah ta az-zuhr, haka a sallah ta al-asr. Sai yace wa yaqra'u fil ukrayni, a raka'o'i biyu na ƙarshen az-zuhr da na la'asar bi fatihatil kitabi manzon Allah yakan karanta fatiha. Malam ya zo da wannan hadisi domin ya ƙara tabbatar mana wajibcin karanta fatiha a kowace raka'a daga cikin raka'o'in sallah gaba daya. Kaga anan Abu Qatada Allah ya kara masa yadda cewa a raka'o'i biyu na farkon az-zuhr da la'asar manzon Allah a kowace raka'a yakan karanta fatiha da sura. A raka'o'i biyu na ƙarshen az-zuhr da la'asar a kowace raka'a manzon Allah yakan karanta fatiha. Don haka malamai suka tafi akan cewa karanta fatiha a kowace sallah a kowace raka'a wannan farilla ne ko kuma kace rukuni ne daga cikin rukunin sallah. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya karantar da Khallad ibn Rafi yanda sallah take tun daga farko har ƙarshe, a ƙarshe manzon Allah sai ya ce masa thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha, manzon Allah ya ce sannan ka aikata haka a sallarka gaba daya. Don haka malamai suka ce wannan dalili ne wanda yake tabbatar da wajibcin karanta fatiha a kowace raka'a. Kuma wannan hadisi yana nuna mana sunna ce mustahabba bayan fatiha a raka'a ta farko da ta biyu a sallah ta az-zuhr da la'asar da raka'o'i biyu na sallah ta magharba da raka'o'i biyu na sallar isha karanta an gane ko da kuma sallar asuba karanta kenan sura, wannan kuma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma abinda zai tsaya matsayinta in ma mutum ya karanta sura ko kuma ya karanto wasu ayoyi na alqur'ani. Kenan karanta wani abu na alqur'ani bayan fatiha wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma sunna ce mai karfi. Don haka dalili akan haka ya gabata da manzon Allah ya ce masa ya karanta fatiha sannan sai ya ce maqra'a ma tayassara ma'aka min alqur'ani, kamar yadda yake cikin wata riwaya. Haka kuma Ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul Muzammil faqra'u ma tayassara min alqur'an. Kenan raka'a biyu na sallar azhar da raka'o'i biyu na sallar la'asar da raka'o'i biyu na farkon magharba da raka'o'i biyu na farkon sallar isha da sallar asuba karanta sura ko wani abu na alqur'ani bayan fatiha wannan sunna ce mustahabba. Don haka kuma a raka'o'i biyu waɗanda suke na ƙarshen az-zuhr da biyu na ƙarshen la'asar da raka'a ɗaya ta ƙarshen magharba da raka'o'i biyu na ƙarshen isha, wannan hadisi yana tabbatar mana da halaccin takaitawa akan fatiha kawai. An gane ko? Kamar yadda wato da yawa hadisai sun zo waɗanda suke nuna cewa mutum yakan karanta wani abu na alqur'ani a raka'o'i biyu na ƙarshe bayan fatiha, amma wannan dalili ne wanda yake nuna halaccin takaitawa akan fatiha kadai a waɗannan raka'o'i biyu na ƙarshe. Don haka me yace cewa wa yaqra'u fil ukhrayni bi fatihatil kitab, a raka'o'i biyu na ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yakan karanta fatiha kawai. Sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana wani halaccin kenan mutum ya bayyana aya ɗaya zuwa aya biyu, an gane ko? Aya ɗaya da abin da ya kama da haka, amma shi ma akan fuska wadda take ta karantarwa, domin jama'a su san ga gwargwadon abin da ake karantawa, su san kuma da cewa ita wannan sallah ba shiru bane ba ake a aikan karanta wani abu na alqur'ani. Kamar yadda annabi muzza Allah sallallahu alaihi wasallama yakan bayyana aya ɗaya wani lokaci, amma menene manufa domin su san gwalgwadon menene wace sura ce yake karantawa bayan fatiha wato a cikin irin waɗannan salloli. Kenan don haka wannan yana nuna mana duk wani abu da aka sunnanta a ɓoye shi in dai ta ɓangaren karantarwa ne to ba laifi mutum yakan iya ɗan bayyanawa. Wa ana abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu annahu qala كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحرزنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لاميم تنزيل السجدة وفي الأخرين قدر النصف من ذلك وفي الأوليين من العصر على قدر الأخرين من الظهر والأخرين على النصف من ذلك رواه مسلم. Wato daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa mun kasance naharuzu wato muna kirdada ko kuma kace nahruzu muna kaddara an gane ko domin idan aka ce at-tahriz shine ba abu gurgudu kenan bi ma'ana at-taqdir nahruzu kenan nuqaddir shine yace kunna nahruzu mun kasance muna kaddara qiyam rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi zuhri wal asri wato tsayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a sallah ta az-zuhr da al-asr mun kasance muna kaddara ma'ana gurgudun tsawon tsayuwar shine sai yace fa harazna qiyamahu bi rak'atayn al-ulayn min adh-dhuhr a rak'o'i biyu na farkon sallah ta az-zuhr yace mun kaddara gurgudun tsawon tsayuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qadra alif lam mim tanzil as-sajda gurgudun karanta alif lam mim tanzil wannan ita ce suratul sajda suratul sajda ko tana kunshe da aya 30 gurgudun kenan tsayuwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi wato a rak'o'in sa biyu kenan na farko wato a sallar az-zuhr shine yace fa harazna qiyamahu sai muka kaddara tsayuwar sa fi rak'atayn al-ulayn a rak'o'i biyu na farko min az-zuhr wato na sallar az-zuhr qadra alif lam mim tanzil as-sajda gurgudun wato karanta suratul sajda suratul sajda ko aya 30 kuma ba karatu ba irin namu na gaggawa karatu ne wanda yake murattal ko kuma ce qira'a ce wanda take tartili kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kowanne harafi kowanne sai an aje shi mahallin sa sai gurgudun kenan karanta aya 30 sai yace wa fil ukhra yayni a rak'o'i biyu na karshen az-zuhr mun kaddara gurgudun tsayuwar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi kadiran nisfin min zalik wato gurgudun rabin suratul sajida kenan gurgudun aya 15 ta suratul sajida kaga wannan kenan dalili ne wanda yake tabbatar da cewa a rak'o'i biyu na karshe na sallar az-zuhr da al-asr da biyu da rak'a ɗaya ta karshen magriba da biyu na karshen sallar isha mutum yakan iya zawwa da wata sura ko yazo da wani abu wanda yake na wannan wasu ayoyi na al-Qur'ani mutum ya karanto su saboda jayi mukan kaddara yace kusan rabin haka kaga wannan ya wuce maganar karanta Fatiha aya 7 ce sannan ko shi mu yace anan yace wa fil ukhra yayni a cikin rak'o'i biyu na karshen az-zuhr qadran nisbin zalik gurgudun rabin suratul sajida kenan gurgudun karanta aya 15 tare da cewa akwai dalilai waɗanda suke a bayyane waɗanda suka nuna halaccin kenan karanta wani abu na al-Qur'ani a waɗannan rak'o'i na karshe illa kasancewar wannan ba ya nuna cewa a kullun haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake a'a wani lokaci kenan a rak'o'i biyu na karshen az-zuhr da al-asr yakan takaita akan Fatiha kuma shine abin da ya cika yi yau da gobe wani lokaci ko yakan karanto wasu ayoyi a rak'o'i biyu na karshe sai yace wa fil ulayni min al-asr a rak'o'i biyu na farkon sallar al-asr mun kiyaye gurgudun tsayuwar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ala qadri al-ukhrayn min adh-dhuhr a bisa gurgudun kenan rak'o'i biyu na karshen az-zuhr kenan raka'a ta farko da ta biyu a sallah ta al-asr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan karanta gurgudun aya 15 an gane ko shine rabin suratul sajida kenan raka'a ta farko da ta biyu a sallah ta al-asr gurgudun tsayuwar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi gurgudun karanta aya 15 sai yace wal ukhrayn ala nisfi min zalik rak'o'i biyun na karshen al-asr yace a bisa gurgudun rabin wannan kenan bai wuce aya 7 zuwa 8 aya 7 zuwa 8 shine gurgudun tsayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi a sallah ta al-asr kenan a rak'o'i biyu waɗanda suke na karshe don haka dai a takaice wannan hadisi yana nuna mana wato ita sallah ta az-zuhr an so a tsawaita karatunta kamar yadda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato yake tsawaitawa an gane ko yakan karanta gurgudun suratul sajida ko aya 30 ce da haka kenan wannan dalili ne wanda yake nuna sunna mustahabba game da sallah ta azhar ayi karatu mai tsawo la'asar kuma sai ayi kamar rabin haka kamar yadda kuma karin bayani zai zo game da surorin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya saba karantawa yau da gobe a cikin waɗannan salloli gaba daya kamar yadda insha Allah karin bayani akan haka zai zo nan gaba wa an sulaiman ibn yasari radiyallahu anhu أنه قال كان فلان يؤيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بإقصار المفصل وفي الإشاء بوسطه وفي الصبح بطواله فقال أبو هريرة رضي الله عنه ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا أخرجه النسائي بإسناد صحيح وطلق سليمان ابن يسار الله يجيكم ساكي تشيوا كان فلان يؤيل الأوليين من الظهر واني واتو ياكسن تشيكن سويتا واتو ركعوا إيبيو واتو نفركن صلى الظهر wane ne wanda ke tsawaita waɗannan raka'o'i biyu waɗanda suke na farkon sallar azhar wato shine Amr ibn Salama Allah ya kara masa yadda shine yace kana fulanun wato wanda ya kasance yudilul ulayni yana tsawaita raka'o'i biyu na farko mina zuhri na sallar azhar menene dalilin abin da yasa wannan sahabi yake tsawaita raka'a biyu na farkon sallar azhar wancan dalili da ya gabata dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan karanta gulgudan aya 30 ita ce suratul sajda sai yace wa yukhaffifu al'asra sannan manzo Allah sallallahu yace shi Amr ibn Salama wato yakan saukaka sallar ta al'asr baya tsawaita ta yakan dan saukaka ta akan sallar ta azhar wancan hadisi dai shine dalilin sa don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan karanta rabin suratul sajda a kowace raka'a daga cikin raka'o'i biyu na farkon sallar al'asr kenan gurgudan aya 15 sai yace wa yaqra'u fil maghrib Amr ibn Salama a sallar ta magriba yakan yi karatu bi qisaril mufassal wato daga jerun surori na al mufassal an gane ko idan aka ce shi alqur'ani akwai diwal suwar sannan kuma akwai wadanda suke al-mufassal akwai ad-diwalu sitt wadannan in ka dauka suratul baqara suratul ali imran suratul maida suratul nisa suratul maida suratul an'am suratul nisa wannan araf wadannan ana kiran su diwal sannan in aka ce al-mufassal akwai wato qisarul mufassal akwai diwalul mufassal akwai qisa akwai awsadul mufassal akwai kuma qisarul mufassal an gane ko kashi uku ne daga cikin waɗannan sururi kenan akwai diwal waɗanda suke dogayen sururi na alqur'ani sannan akwai al-mufassal to su al-mufassal kin wato sun kasu kashi uku kenan akwai diwalul mufassal diwalul mufassal dogayen kenan al-mufassal su sukan fara ne wato tun daga suratul hujurat a magana mafi rinjaye daga suratul hujurat wato zuwa suratul naba zuwa amma kenan tun daga suratul hujurat zuwa amma wannan sune ake kiran su diwalul mufassal su waɗannan surori an kiraye su al-mufassal saboda wato shine an rabe tsakankanin su da surori daga ka kama sura ba da jimawa ba za ka gama kashi da wata kenan dan haka kenan in aka ce diwanul mufassal kenan daga suratul hujurat zuwa suratul naba tare da cewa fada ta biyu daga cikin fadar malamai daga suratul qaf wato zuwa wato suratul wannan suratul a'ma wasu kuma sun tsira ne zuwa suratul inshiqaq nan ne suka dauki akan diwanul mufassal amma a magana muke yin yayi kenan daga suratul hujurat zuwa suratul naba kenan su wannan amma sune kenan dogayen al-mufassal idan kashi na biyu kuma ausadul mufassal sai ka kama daga amma wato zuwa kuma suratul duha zuwa suratul duha kenan karshen suratul duha wannan sune kenan ake kiran su matsakaitan al-mufassal sannan kuma sai ka dauka daga kenan suratul sharh kenan daga suratul duha kuma abin da yake karshen alqur'ani suratul nas sune ake kiran su qisarul mufassal gajerun sururi kenan shine anan yace wa yaqra'u fil maghribi a sallah ta magriba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi karatu bi qisarul mufassal wato daga gajerun sururi wadanda suke na alqur'ani kenan gwalgwadon daga suratul duha abin da yake suratul nas kenan mafi yawan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi yau da gobe amma fa ba dan ya takaita ba akan wannan a hadisi na gaba zamu iske sura mai tsawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta a sallar ta wato magriba shine sai yace wa fil isha'i a sallar ta isha wato amr ibnu salama wato yakan yi karatu bi wasatihi kenan da ausadul mufassal matsakaitan sururin kenan matsakaitan su kuma daga suratul naba kenan daga amma zuwa suratul duha abinda ke wannan tsakani sune iya gwalgwadon abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantawa a sallah ta isha dan haka zamu iske lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja kullun Mu'az ibn Jabal kuma da tsawaita sallah da yake ma jama'arsa manzo Allah ya ce masa me ya hana da ba za ka karanta irin su sabbihi ismi rabbikal a'la da su hal ataka hadisul gashiya da irin su washamsi wa duhaha kaga wannan duka suna cikin ausadul mufassal sai ya ce wa fi subhi a sallah ta asuba bi diwalihi manzo Allah ya kan karanta wato dogayen sururi na al-mufassal kenan daga suratul hujurat kenan zuwa suratul naba galibin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan karanta a sallah ta asuba amma tare da cewa yakan karanta sama da haka shine anan Abu Huraira Allah ya kara masa yadda da aka faɗa masa sai yake cewa wallahi ma sallaitu shi da kanshi yake kare shaida masa yake cewa ma sallaitu wara'a ahadi Abu Huraira yace ban taba yin sallah bayan ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ashbaha salatan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato min hadha yace mafi kamanta sallah an gane ko ashbaha salatin yasa ko salatan ha salatan yawa ashbaha salatan mafi kamanta sallah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min hadha sama da wannan Abu Huraira yake tabbatar da cewa bai taba yin sallah a bayan wani daga cikin sahabbai wanda yafi kwatanta yanda sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama take sama da wannan sahabi kenan Amr ibn Salama don haka dai a takeice malam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana cewa gwalgwadon abinda ake karantawa a sallah ta az-zuhr da sallah ta al-asr da magriba kuma da sallar isha da sallar asuba don haka anan sai ya nuna mana cewa a raka'o'i biyu na farkon az-zuhr akan yi karatu mai tsawo kamar yadda ya gabata kenan gwalgwadon suratul sajida a sallah ta al-asr akan dan sauƙaƙa kenan gwalgwadon rabin suratul sajida a kowace raka'a ta farko bayan fatiha a karanta gwalgwadon aya 15 a sallah ta magriba ana buƙatar a taƙaita karatu sannan a sallar isha ana buƙatar a tsakaita an gane ku shi ba mai tsawo ba kuma shi ba gajere ba a sallar asuba kuma ana buƙatar a tsawaita karatu menene hikima game da taƙaita karatu a sallah ta magriba saboda lokacin ta lokaci ne wanda yake kuntatacce shine malamai suka ce hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da baya tsawaita karatu a sallah ta magriba domin lokacin ta a kuntace yake sallar asuba kuma malamai suka ce hikima anan abubuwa ne kamar guda biyu ko sama da haka abu na farko sallah ce wadda mala'iku suke haduwa da mala'ikun da suka kwana da mala'ikun da suka zo domin su canje su waɗanda za su yi ni tare da bayi sukan haɗu ne a lokacin sallar asuba kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa wa Qur'an al-Fajr inna Qur'an al-Fajr kana mashhuda kuma kamar yadda hadisi ya tabbatar mala'ikun da suka kwana da waɗanda za su yi ni sukan haɗu a lokacin sallar asuba sai su canje zuna sannan hikima ta biyu dan wanda barci ya rinjaye shi ya samu sallah wani yakan yin zamanto sai an tare ikamar sallah ma yakan farka daga barci wannan tsawai ta karatu zai ba shi damar ya riski wani abu daga cikin sallah don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsawaita kuma sannan kasancewar dabi'a ta dan adam duk lokacin da ya tashi daga barci to ya fi samun kuzari a jikin shi da nishadi don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsawaita su sauran sallolin kuma da mai suka ce wannan kenan za a bar su akan asali kenan kaga idan ka dauka ita insha an farta akan asali ba a tsawaita ba ita ko ba a takaita ba ita kuma a zuhur gaya ne yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan dan yi karatu ne sau wato a cikin ta a takaice al-Imam an-Nasa'i ya fitar da wannan hadisi hadisi ne ingantacce wa an Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu annahu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بقور متفق عليه واتو دغ جبير ابن مطعم الله يكرم مسا يدا كي فدا cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asalla ta magruba yana karanta suratul qur asalla ta magruba yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na karanta suratul qur suratul tur fa aya nawa ce 50 aya nawa ce 57 aya 57 a sallah ta magruba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul tur to kaga wancan yana nuna mana mafi yawan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi na karatu a sallah ta magruba yakan takaita kenan daga suratul duha zuwa suratul nas amma wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan tsawaita karatu dan haka hadisi ne ingantacce a sallah ta magruba wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul a'raf suratul a'raf ko aya 206 aya 206 manzon Allah ya karanta a sallah ta magruba an samu wani lokaci a sallah ta magruba ya karanta suratul safat wani lokacin ya karanta suratul dukhan wani lokacin manzon Allah ya karanta suratul mursalat sannan wata sallar ta magruba an samu manzon Allah ya karanta suratul tin wata sallar an samu falaki da nasi manzon Allah ya karanta a sallah ta magruba don haka ana bukatar kenan lokaci zuwa lokaci ya zamanto a ringa canzawa kada a takaita akan wannan gajerun sunuri yau da gobe to shine anan shi Jubair ibn Mut'im Allah ya kara masa yadda yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratul qur wato a sallah ta magruba wanda wannan karatu da yayi shine sababin musuluntar shi shi Jubair ibn Mut'im lokacin da yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratul qur a sallah ta magruba bai musulunta ba yana matsayin sa na kafiri ya dauko wannan riwaya amma bayan musulunta ta yi sai dan haka malamai suka ce anan wato al-ibra suka ce bi ada'i shahada la bi tahammuliha abinda ake lura da shi lokacin da mutum yake ba da shaida ba lokacin da ya dauka ba mutum yana matsayin shi na kafiri idan ya ga an yi abu a lokacin bayan ya zama musulmi ya ba da shaida shaida shi za a karba ba a cewa lokacin da ya ga abun a lokacin yana kafiri domin shi wannan sahabi yana kafiri ne yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratul qur amma bayan ya musulunta sai ya ringa rawaitowa cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sallah ta magruba yana karanta suratul qur yace wannan shine karatun ya ringa kunkusar zuciyata abin da ya kai shi musulunta kuma wannan yana nuna mana kasancewar wato kenan shine wannan kenan sallah ta magriba kenan abin da yake sunna yau da gobe shine takaita karatunta amma ba laifi akan iya tsawaitawa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsawaita wani lokacin je wannan hadisi ne wa ana abi hurairah radiyallahu anhu annahu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqra'u fi salati al-fajr yawm al-jum'a alif lam mim tanzil as-sajda wa hal ata 'ala al-insan muttafaqun alayhi wa al-tabarani min hadith ibn mas'ud radiyallahu an yudimu dhalik wato daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda na fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a sallah ta asuba ta wayewar jumu'a manzo Allah yakan karanta alif lam mim tanzil suratul sajda kidan a raka'a ta farko bayan fatiha a sallar asuba yakan karanta suratul sajda wa hal ata 'ala al-insan a raka'a ta biyu ko bayan fatiha yakan karanta suratul insan wannan kenan asuba ta wayewar jumu'a الامام القبراني روايه صدق عبد الله بن مسعود سيتي يديم ذلك ابو هريره وني عبد الله بن مسعود يتي يديم ذلك وزعن الله صلى الله عليه وسلم كما يكن دوامر ده هكا وزعن الله يكن دوامر ده هكا معنا غالبي دج جمعه صلاه الصبح وزعن الله يكن قرانتا واتو سوره السجده ركعه تفرقو اتبيو يكن قرانتا سوره الانسان menene hikima ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da karanta waɗannan surori kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan yana karanta waɗannan surori wato domin ya tunatar da mu'minai abin da ya wuce da abin da zai zo gaba domin surori ne guda biyu waɗanda suka kunshi labarin abin da ya gabata na asalin halittar ɗan adam idan kana so ka gane asalin halittar ɗan adam to karanta suratul sajida da suratul insan hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalis faja'alnahu samian basira kaga wannan kenan yana ba mu labarin abin da ya riga yawa kana shine asalin halittar ɗan adam sannan kuma da abin da zai kasance shine al'amari wanda yake na alkiyama idan ka koma cikin suratul sajida zaka samu labarin haka kuma a cikin suratul insan da babu labarin abin da zai wakana shine tashin alkiyama kuwa kaga zai kasance ne a ranar jumu'a annabi adam alaihi salam shi ma a ranar jumu'a aka halice shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa hadisi na cikin sahihu muslim manzo Allah yake cewa fiyayyen yini wanda rana ta hudo a cikinsa manzo Allah yace ranar Juma'a yace domin a ranar Juma'a aka halicci annabi Adam a ranar Juma'a aka shigar da shi aljanna a ranar Juma'a aka fitar da shi daga aljanna a ranar Juma'a ya tuba Allah ya karbi tubansa manzo Allah yace kuma alkiyama ba za ta tabbata ba sai a ranar Juma'a kiran kaga an tunatar da wannan karanta waɗannan surori yana tunatar da jama'a abin da ya wuce cewa ga asalin halittar mutum ran jumu'a Allah ya halicci annabi Adam kuma ga da abin da Allah ya halicci annabi Adam sannan kuma surorin suna tunatar da mu abin da zai zo gaba wato shine yini na alkiyama don haka kuma anan wannan shine sunna kenan mutum ya karanta waɗannan surori amma sabani ga wasu zaka ga wani ya raba suratul sajida kashi biyu a raka'a ta farko ya karanta kashi na farko sannan a raka'a ta biyu sannan sai ya idasa wannan sabanin sunna ne wani ko sai ka samu a raka'a ta farko ya karanta suratul wannan ya karanta a wannan sallah ta juma'a sai ya karanta suratul sajida a juma'a mai zawa kuma sai ya karanta suratul insa shi ma wannan sabanin sunna ne wani ko zaka same shi a sallar juma'a a sallar asuba ta ranar juma'a sai ya karanta suratul juma'a da suratul munafiqun wai dan tunatar da jama'a cewa yau fa ranar juma'a ce sallar juma'a wannan shi ma sabanin sunna wani ko yakan karanta wato suratul kahf sai ya karanta wani abu daga cikin suratul kahf domin ya tunatar da ku a ranar juma'a ana karanta suratul kahf wannan duka mai zo ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya abinda ake bukata iya abinda yake sunna a raka'a ta farko a sallar asuba ta wayewar jumu'a bayan Fatiha a karanta suratul Sajida gaba dayanta, sannan a raka'a ta biyu bayan Fatiha a karanta suratul Insan. Nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu dadin kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.